Wasu ‘yan bindiga sun hallaka sojojin Najeriya guda 21 tare da jikkata wasu jami’an tsaron da dama a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. Bayanai dai sun nuna cewa ‘yan bindigar sun yi ma jami’an tsaron kwantan ɓauna ne a yankin Zangeru da ke kan iyakar ƙananan hukumomin Rafi da kuma Wushishi duk a jihar Niger. A daidai lokacin da jami’an sojojin ke ƙoƙarin hana ‘yan bindigar wucewa da ɗaruruwan shanun jama’a da suka koro wani mazaunin yankin da ya buƙaci a saka sunan shi, ya ci a cikin dare wayewar garin safiyar Litinin ɗinnan, ‘yan bindigar sun hallaka sojoji 13, yayin da tsakiyar ranar Litinin ɗinnan kuma suka hallaka wasu sojojin guda 8.
Guda 21 kenan, ga 13 ga 8.
Kuma duk a yanayi na kwanton ɓauna.
Duk a wannan yanayi na kwanton ɓauna.
Sani Adamu na ɗaya daga cikin ‘yan banga da suka fafata da waɗannan ‘yan bindiga a ƙauyen Kundu da ke dab da garin na Zangeru, har ma ya samu karaya a hannu a sakamakon bugun harsashi.
Lalle sakamakon haɗuwa da muka yi da bandits shine wurin inda ake musayan wuta, shine bude ya kama mu hannu, ya karya mu hannu.
Ku kun ga barayin nan kun tada su ne?
Eh, mun gansu ido da ido. Duk komandodin da muke gaba tare da su duka gaskiya ba wanda ya dawo daga cikin su.
Duka komandodin sojojin.
Garba Kundu na cikin waɗanda suka kai gawarwakin sojojin a asibiti, ya ce suna cikin wani yanayi na tashin hankali.
Da mu aka soke gawan a cikin asibiti ɗaya bayan ɗaya, don ina mai tabbatar maka da cewa mu asibitin muka kwana.
To me kuke so hukuma ta yi?
Muna neman alfarma hukuma ta taimaka mana da jami'an tsaro.
Alhaji Tanko Madaki shine dagacin Zangeru, ya buƙaci kai agajin gaggawa akan wannan al'amari.
Su ka san Hilani dama su riga sun san cikin daji, su ko sojoji baƙi ne a wurin nan, kuma gashi ana ruwa ga duhu, su ba za su iya sanin wurin ɓoyin ɓarayi ba.
Shugaban ƙaramar hukumar Rafi Alhaji Usman Kataku da ya ziyarci inda lamarin ya faru, ga abin da yake cewa.
Waɗannan sojoji da suka rasa rayukansu akan aikin su, Allah ya ji kansu, Allah ya rahama musu. Wanda kuma suka jikata cikin sojojin da ‘yan banga, Allah ya ba su lafiya, wannan kuma ibtila'i, Allah ya kawo mana ƙarshen shi da wuri.
Kawa lokacin hada wannan rahoto dai bamu samu jin ta bakin rundunar ‘yan sanda ta jihar Niger ba akan wannan al'amari, domin kuwa ƙoƙarin samun kakakin ‘yan sandan Wasiu Abiodun ya ci tura. Shi ma dai sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Abubakar Usman Gawu bai ɗauki kiran wayar da muka yi mashi ba. Daga bisani dai wani jirgin helikwafta na rundunar sojin Najeriya ne ya kwashi gawarwakin sojojin guda 21. A ciki akwai mai mukamin Manjo da kuma mai mukamin Kaftin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.